tones, there lies something waiting for your eyes. Heavy secrets categorized and indexed right for the taking. With the text, the words will shine, knowledge spreading to your mind. What was known was now redefined with these, the uncovered chapters. Kick the layers off the dust, many topics are discussed. Doors are open now that were shut, and in comes fountains of info. The piles of books are worth a look. Enlightenment waiting inside is your hook. So crack a spine in this gold mine. Delectable facts and so much more to find. The piles of books are worth a look. Enlightenment waiting inside is your hook. So crack a spine in this gold mine. Delectable facts and so much more to find. Flipping front to back again, learning never has an end. At the bottom line, there's a trail that leads right on to the next one. Why would anyone just stop when you're reaching for the top? At the peak of knowing it all, the cup is full overflowing. The piles of books are worth a look. Enlightenment waiting inside is your hook. So crack a spine in this gold mine. Delectable facts and so much more to find. The piles of books are worth a look. Enlightenment waiting inside is your hook. So crack a spine in this gold mine. Delectable facts and so much more to find. Da 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 do. Da 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 di. Da 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 ba di. Da ba di ba da di da. Da ba rum da 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 di. Da 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 do. Da 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 ba di. Da 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 ba da da. The piles of books are worth a look. Enlightenment waiting inside is your hook. So crack a spine in this gold mine. Delectable facts and so much more to find. The piles of books are worth a look. Enlightenment waiting inside is your hook. So crack a spine in this gold mine. Delectable facts and so much more to find. Da 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 da